Disabling.
More music at AssetSongs.com.
Wow. An ce ba ki da hanci, ba ki da kyau. Maganganun jiya daban da na yau. Is it because I'm from the rich and they're from the poor? Oh, they are jealous that I love you to the core. Ni dai ba ni da kiss, sweeter maganganun su ba ni da case. It's true, ba ni da babes. Har wasu suna cewa wai ni kan ba ni da taste. Da na zabe ki, saboda ni na san dole ne a zabe ki. Amma kada ki bari komai ya dame ki. I will love you kullum a yanda na same ki. Yeah, it's just a matter of time. Komai zai wuce, everything will be fine. Yeah, it's just a matter of time. Komai zai wuce and we gon' rise and shine. There's nothing they can do. Need again.
Need again. Need again.
Kika gani kika bini, wasu wai bani da ilimin addini. Na san kuna fadin haka ne dan taqini. So ina san ku bude kunnuwan ku dan ku ji ni. Eh, ba ku san ta ba, ba ku san menene yasa nake san ta ba. No, ba ku san ta ba, bai kamata kuna yada ƙarya kanta ba. Guys, stop trying to mess with my intellect. Dakata abin ya fara zama disrespect. If there's no her, there's no me. Wai shin ku ne za ku zauna da ita ko ni? Honey, darling, sweetie na. All day, every day, cutie na. Madara, sugar, green tea na. So babu me raba ni da habib tea na.
Need again. There's
nothing they can do. Keke da ni.
Need again. Need again.